ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah mai kowa mai godiya da ya sake sada mu ma'aunin majalisin nan mai albarka na karanta littafin Udatul Ahkam na Al-Hafiz Al-Allama Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullah ta'ala a wannan rana ta Sudu yawna 27 ga watan 20 27 ga watan Rajab 1444 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda ya daidai da 18 ga watan 2022 miladiya. Muna fata Allah ya muwafaka. Wannan kuma shine darasinmu na 16 a cikin wannan littafi mai albarka. Muna cikin babu tayammum, babu da yake bayani game da abin da ya shafi tayammama da hukunce-hukuncenta da kuma kaifiyar yadda za a yi ta. Darasi guda ɗaya gabata, duka waɗannan bayanai sun gabata. Yau za mu tashi hadisi na ƙarshe a cikin wannan babin, hadisi na 38 a cikin jerin hadisan littafin. Malaki cewa al-hadithu thamin wa thalathun, hadithi na 38. Al-Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala utitu khamsan lam yuqtahunna ahadun min al-anbiya'i qabli, nusirtu bil-ru'bi masirata shahr, وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاء، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. Wannan hadisin Imam Bukhari da Imam Muslim sun fitar da wannan hadisi. Hadisi daga Jabir bin Abdullah, yadda Allah ta tabbata a gare shi, yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, lalle Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace utitu khamsan, an bani waɗansu abubuwa guda biyar, لم يؤتهن احد من الانبياء قبلي, ba abai wa ba wani annabi daga cikin annabawan da suka gabace, babu wani annabin da aka bashi ɗaya daga cikin wannan abubuwa guda biyar, mana an kebace ne musu. Na farko yace nusirtu bil-ru'bi masirata shahri, an bani nasara, an bani cin nasara da jefa tsoro ga abokan gaba daga tahiyar wata guda, daga sun ji labarin shi sai tsoro ya kama su. Waju ila tiliyar abu masjidan wa tahura, kuma an sanya mini ƙasa ita ce masallacina, kuma ita ce abin arwallana, abin tsarkina, babba ko ƙarami. Fa ayyuma rajulun, ya ce kowane mutum min ummati daga cikin al'ummata, adarakat kussalatu, sai sallah ta riske shi a wani wuri, fal yusalli, to shi kenan kawai sai ya yi alwala ya yi sallah, an ba kuma sai ya taimama ya yi sallah.
yace wa uhillat liya al-ghanaim kuma an halitta mini ganima wa lam tahilla li ahadin qabli bat halitta ba ga wani annabi wanda yake kafin ni wa utitu ash-shafa'a kuma an bani ceto wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa mana annaba da sa gabata annabi ya kasance ana aika shi ne zuwa ga al'ummar shi kai kadai amma ni annabi sallallahu alaihi wasallam wa bu'istu ila an-nas kaffa ni kuma aiko ne zuwa ga mutane gabaki da to wannan hadisi ne mai girman gaske hadisi ne babba wanda Allah ta'ala yake banci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wadansu abubuwa akan sauran annabawa mana Allah ya fifice shi ya fifita shi da wadansu abubuwa akan sauran annabawa Allah madaukakin sarki ya bashi wadansu ababe kyawawa ababen yabo wanda ba wa annaba ka yi shi ba wannan sai ya gadarwa wannan al'umman albarka da shi albarkar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gadarwa wannan al'umman fifiko kamar yadda Allah ya fifice shi to haka Allah ya fifice wannan al'umma yadda ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sauran annabawa to haka ita ma al'umman shi ta darso wannan albarka daga gare shi ta fi kowace al'umma yadda aka kebance shi ma na su ma wannan al'umma wato haka aka kebance su to a wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa an kebance shi ne akan waɗansu abubuwa guda biyar wanda ya zana su wanda muka ji su wannan abubuwa guda biyar ma'ana ba su kadai bane a nan ne kawai ya ambaci biyar din amma a wannan sura ne ma'ana wanda Allah ya kebance shi sun kai 10 ko 20 ma wanda ba ba wani annabi sai shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to anan sai ya fara da abu na farko shine cewa Allah subhanahu wataala ya bashi cin nasara ya bashi karfafawa akan makiyan shi sai yadda Allah ta'ala zai jefa tsoro a cikin zuciyoyinsu wanda kuma dama idan aka ce akwai rigima tsakankanin mutum guda biyu ko fada dama ɗayan yana jin tsoron ɗayan to wannan galayin wanda shi ake jin tsoron a cin nasara ya samu sama da kashi 50 da muku bance ba ko galle abin da muka karanta a yakin Tabuk wato mutanen Madina a wancan lokacin a ce ma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wai zai tunkari Rumawa da yaki abin hankali ne dauka amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin shiri na musamman ya tunkare su kan yaje duk da girman su a lokacin babu wata ƙasa wadda take babba mai jagoranci a wanda yake kamar ma yana ke jin tsoron su da su da mabiya bayan su daga cikin masaurautu na Larabawa kuma zai da kushin su amma ko kaje Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kan yaje Allah ya jefa musu tsoron shi Allah ta'ala ya jefa musu rabuwar kai yana zama kawai ba yadda da aka ba wanda aka kashe ba abin da ba takubin da aka zama yana zama kawai wancan masarautar ita alli da can babbar ta zo ta ce ni na yi baya na nika kai wance ce ya nika kai haka yaki ya kare aka dawo daga wannan babban misali ne na cewa Allah ta'ala wato yana jefa tsoro ga makiyan shi kafin ma ya je ya tarwatsa su ma'ana ya daidaita sahunsu daga ya je ma ma'ana ya gama da su to wannan shine abu na farko wanda Allah ta'ala ma'ana ya bashi abu na biyu shine cewa Allah ta'ala ya yalwata wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan al'ummar Allah ta'ala ya yi kanta jikau jin kan da bai ma wata al'umma ba sai da Allah ta'ala duk wani abu da zai kasance nauyi ne da wahala to Allah sai ya dauki wa wannan al'umma shine cewa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mini ƙasa nan ne masallaci na kuma nan ne abin tsarki na in dai mutum ne musulmi duk inda yake in dai lokacin sallah yayi to ba ƙayyade shi ba ce dole ko da baya yi ba ce he dai ka jinkirta sallar ka zo masallaci ba dora muku wannan nauyin ba, wanda su al'ummomin da suka gabata su Yahudawa da Nasarawa su babu dawon kai sallah a gidanka ko kai sallah a kasuwa ko kana bulaguro kai, dole sai a coci ake sallah. In Yahudawa ne dole sai a biya masallatin su da Yahudawa, anan suke sallah. In dai ba a nan bane to babu zance in kai bulaguron da babu abu a wurin ka shekara ba kai wannan sallah ne, sai dai addu'a ka rutsa ido kai wani haka haka sallah su addu'a ta, amma dai kai sallah ba a yin shi sai a coci. To amma mu saboda jin kan mu da Allah ta'ala yi ya ba mu damar cewa duk inda mutum musulmi yake lokacin sallah ya ko ba shi da damar ya je masallaci, to nan ne masallacin shi, ana zai yi sallah. Kuma haka nan al'ummomin da suka gabata su ba a ba su daman ba, idan ba su da ruwa su yi tsarki da ƙasa, ba su da wannan dama. In dai babu ruwa su, to dole sai a ayyar da aka same shi sai a yi tsarkin, to kuwa ibada. Amma mu sai aka sanya mana ƙasa abin tsarki ce. Kina sallar salawa ya ce duk wani mutum inda sallah ta riske shi to sai ya yi sallar shi, ya ce domin tare da shi akwai abin tsarkin shi ko akwai masallacin shi. Ƙasa ita ce abin tsarkin ka, kai ce mama kuma ita ce masallacin ka, anan kawai inda ka buga ƙasa sai ka kalli al'ula kawai ka kafa kai kama ka tara sallah. Kuma wannan jin dan Allah ne game da wannan al'umma da tausayawa da kyautatawa da karramawa wanda Allah ya ba wannan al'umma sakamakon wannan annabi mai karamci mai girma. Abu na uku shine halittawa wannan al'ummar ganima, cewa a can da idan aka je aka yaki to idan aka kwaso dukiyoyin waɗanda suke kafirai ne bayan an ci su a yaki, babu damar kowa ya ci ko da bangare ko da biyu ne. Me suke yi su abin da aka sharanta musu, sai su je su rasa namu wani hili sai su tare wannan dukiyar ga baki ɗaya, sai Allah turo da wuta daga sama ya tabo shi. Wannan shine alama cewa aikin su ya yi ya gama. Amma wannan al'umma Allah ta'ala ya halitta mana cin ganima, idan aka samu wannan ganimar to shikenan sai a raba ta yadda Allah ta'ala ya ce a raba, kowa a bashi wato kasan shi. Kaga wannan ma fifiko ne wanda Allah ta'ala ya ba wa al'umma. Abu na hudu shine Allah ta'ala ya keɓance Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ceto, ya keɓance shi da al-maqamul mahmud, ma'ana wani matsayi abin yabo. Ya keɓance shi da ceto ita ce ash-shafa'atul kubra, babbar ceto, wato ceton da hatta ulul azmi minar rusul dukkan za su ga cewa ba za su iya ba, sai a zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce ala na'ayiji, ya yi sujada a ƙarƙashin al'arshin Allah ya yabi Allah. Allah ce mishi irfa rasaka wa sallutuka washfa tushaffa, to wannan ceton duk duniya babu wanda zai yi wannan ceton sai shi. Wanda shine suke faɗa cewa shine al-maqam al-mahmud alladhi yaghbituhu alayhi al-awwaluna wal-akhiruna, ma'ana wani matsayi ne abin yabo wanda babu wani mutum na farko ko na ƙarshe a yin kiyama, idan ya ga wannan matsayin sai ya yi dama a ce shi ne samu wannan, ma'ana shi ne wannan ceton na shafa'atul kubra, ko shi ne cewa waqitu shafa'a, an ba ni ceto kenan, an keɓance shi da wannan. Wace ce wanda ake keɓe shi? Ka keɓance shi da ita ita ce shafa'atul uzma, da kuma shafa'a na shiga aljanna. Domin mu'minai idan aka yi hisabi aka zo aka bi ta kan siraɗi aka fice aka je kuma akwai wata ƙanƙara, shi ma dai wani siraɗin ne wanda daga shi ya shiga aljanna, za a je can Allah ta'ala ya yi kisasi shi kenan. A hudda wa nazalna fi sudurihim min ghill, duk abin da yake cikin keta ba a shiga aljanna wani yana ji haushi ne, a hudda wannan gaba ɗaya. To yanzu abin da ya saura ƙarshe kawai ya shiga aljanna, to ba za a buɗe ba mugunan su shiga aljanna. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi ceto ya kwankwasa a bude ya shiga to kun sauran mutane su shiga to waɗannan cututtuka guda biyu shine wanda aka kebance shi ma'ana da su shi kadai babu yin su sai shi ina tare da amma sauran cututtuka wannan shi ma yana yi kuma sauran mutane ma suna yi ma'ana salihan bayi suna yi har da mala'iku suna yi wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'a ko illa min ba'di an ya'adana Allahu liman yasha'u wa yarda kaga shi mala'iku suna ce amma wani ceto ne anan da ya ce wa utitu shafa'a an ba ni ceto ai wani kwari da ma ce an ba shi wasu abubuwan da ba a ba wani annabi wanda ba shi kafin shi to an ba shi ceto wani ceto ne shafa'atul uzma da kuma ceto ga ƴan aljanna su shiga aljanna ina tsanda ne amma sauran cututtuka kuma mumune kowa da yana yi kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ma'ana a wannan ana tarayya a wannan ne kawai ake bace shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai abu na biyar cewa Allah subhanahu wa ta'ala duk annabawan da suka gabata ana tura su ne zuwa ga al'ummomi mutanen su wasu ma kabilun su ko sai ana tura su ne zuwa ga ƴan gari kaza kawai annabi wa ya ce ka tura ka kaga wani sani kawai na mutanen nan ne ya je ya musu wa'azi din sun bi ba biya wani ma in sun saba kuma Allah ya tura musu abin da tura musu na Allah ta wajen da to amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake shine karshen ma'aika bayan shi babu wani annabi da aka kira sai wanda ya hukunta cewa ya zama to wato annabi ne dukkan wani ɗan adam zai zo bayan shi ina wata gani kuma Allah sai ya hukunta shari'ar shi ta kasance shari'a ce salihatu li kulli zamanin wa makan shari'a ce wanda take ta yi daidai da kowane wuri da kowane zamani da duk jinsin mutane da yaransu da diyar da suke babu wanda za su ɗauki musulunci face sai sun ga wannan shi ne fi dacewa da su sai duk wani hayin shaitan ga abin da ya dace sai a bar shi kuma ya kama abin da yake dacewa amma tsarin da musulunci ya zo da shi babu wannan sun mutane a bayan ƙasa ko yaya suke komin cigabansu babu abin da zai tsara su ya daidaita su ya gadar musu da daɗa rayuwa kamar musulunci ina ta fahimta na ga kenan waɗannan su ne abubuwa guda biyar dai wanda Allah ta'ala ya keɓance wannan annabi namu annabin rama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ma yukhadhu min alhadith irin fa'idodin da shi wannan hadisi yake ɗauke da su hadha alhadith ma la ce hadha hadithun azim wannan hadisi ne mai girma wa fihi fawaid jamma a cikin shi akwai fa'idodi masu yawan gaske wa naqtasiru ala albariz minha mala ce amma dai saboda idan aka ce za a yi ta zaro su abin zai tsawo da yawa yace amma za mu takaita ga waɗanda suke bayyanannu da suke zahiri suka fito shi su za mu magana a kan su fa'ida ta farko shine tafdilu nabiyina sallallahu alaihi wa sallam ala sa'iril anbiya fifita annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan sauran annabawa kuma wa tafdilu ummatihi ala sa'iril umam da kuma fifita al'ummar shi akan sauran al'ummomi kuma da na faɗa yanda da yake shi mafificin dukkan annabawa da kuma al'ummar shi mafifita ce ga dukkan al'umma fa'ida ta biyu shine ta'dilu ni'amillahi ala al-abd ma'ana ilgawa ko mutum ya faɗi ni'imomin da ma'ana ya Allah ya mishi ma'ana bawa ya zana ni'imomin da Allah ta'ala ya mishi ya ce Allah ya mini kaza Allah ya mini kaza Allah ya mini kaza sai ce wa inna dhikra shi mutum ya rika faɗan ni'imomin da Allah ya mishi ala wajhi shukri lillah akan fuska na godiya ba fuska na nuna jiji da kai ba da cewa kai ba lahiya bane kai kafuwa ne kafuwa ne ba na fuskan alfahari ba ma'ana ka faɗi wannan ni'imomin ne ta fuskar godiya da Allah da kaskantar da kai wadikiri ala'ihi da kuma ambatan irin ni'imomi da tausaya wanda Allah yake yi a gare ka. To idan irin wannan ne yu'addu ibadatan wa shukran lillah, wannan ana ilga shi cewa bautar Allah ce. Ina ta gani kuma godiya ne ga Allah, shi kuma godiya ga Allah wato ai bauta ne ga Allah. Allah ne ya nemi cewa mu kasance daga cikin ashakina masu godiya ko yawa. Kuma Allah ta'ala ya gaya mana cewa idan har ya mana ni'ima muka gode to zai kara mana wala in shakartum la azidannakum, idan kuka gode Allah ce zan daɗa muku. Ina ta gani kuma suna cewa mutum idan yana so ya dabaibaye ni'imar da Allah ya mishi katta kushi to ya gode wa Allah, domin godiya ga Allah shi ne ke dabaibaye ni'imar da Allah ya maka katta kushi, kuma hallau sababi ne da kuma a ƙara maka. An fahimci wannan? Domin ya ce wa da in shakartu la azidannakum, ko ko gode zan ƙara maka. To dama ƙari yana zawa ne aka kwace wanda yake wajen koko wanda yana nan kuma aka ƙara maka. Wanda dama yana nan aka ƙara maka shi ne ziyada ko ba ka wato? Bai ce ba zan canza muku ko kuma a'a. Kenan dai tun da aka ce in ka gode za a ƙara maka, to ya nuna cewa wanda kake da yana nan shi baya gushe. Don haka kenan mutum ya faɗi wa ma bi ni'mati rabbika fa haddith, ma'ana ni'imar ubangijinka da Allah ya maka ma'ana ka faɗa, ma'ana faɗa na nuna godiya da kaskantar da kai da nuna fararen Allah a kanka, ba faɗa ba na alfahari da nuna nijiji da kai da nuna cewa kai kayuwa ne kayuwa ne. Ina ta gani yawa. Fa'ida ta uku, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam nusira birru'bi, kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya bashi cin nasara da jefa tsoro ga ma'ana makiyan shi na farko kenan. Wa uhillat lahu al-ghanaim, da kuma kasancewar an halitta mishi ganima. Wa bu'itha ila an-nasi kaffa, da kuma kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam an turo shi zuwa ga dukkan mutane da baki daya. Wuriya ga wannan sunan Rasulullahi alaikum jami'an. Wa u'tiya shafa'a, da kuma wannan ceto da aka bashi shafa'atul kubra, da kuma ceto na shiga aljanna. Wa ju'ilat al-ardu lahu, kuma aka sanya wa ƙasa, aka sanya ƙasa a gare shi. Wa li ummatihi, haka na ga ummar shi. Masjidan wa tahura, masallaci ne kuma abin da yake tsarki ne. Malace kullu hadha min khasa'isihi, dukkan waɗannan abubuwan suna daga abin da aka keɓance shi shi Manzo sallallahu alaihi wasallam shi kadai da shi da al'ummar shi. Fa kanat 17 qisma, wasu malamai sun kira cewa abin da aka keɓance shi kusan abu 17. Wa hiya inda sanani, amma a wajen Imam Sanani yace ida wa 20, ma'ana guda 21. Yace wa man tatabba'a, duk mutumin da ya bibiyi aljami'ain, ma'ana manya-manyan littafai guda biyu kamar jami'us saghir wal kabir, wajada ziyadatan ala hadha al adad, zai samu ƙari game akan wannan adadin guda biyar. Na ga kenan wannan biyar ne adadin da ya faɗa wanda ya ambata ne a wannan hadisin, amma ba su kadai bane abin da aka keɓance shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'ida ta hudu shine anna sihhata salati, lalle cewa ingancin sallah la takhtassu bi buq'atin duna ukhra, ba ta keɓanci ba wani wuri banda wani wuri. Kenan dai mutum musulmi ne a duk inda ya sallah to sallar shi ta taka. Ana fahimta? Kenan ingancin sallah bai keɓanci ba sai a wuri kaza kai shi, sai dai wannan wurin menene? Akwai najasa wannan wurin, ma'ana a ce ko ban daki ne ko wurin da ake kashi ne, to wannan ne kawai yake sallah ba za ta karbo saboda dalilin wannan da jisar take wuri, amma ba wani wuri da za ka yi sallah a ci sallah ba ta karbo ba. Kenan sallar mutum musulmi ba ta keɓanci wani wuri ba zuwa wani wuri, inda ya ta za ta karbo. Fa'ida ta biyar shi ne anna al-asla fil ardi at-tahara, asali ga ƙasa shi ne cewa tsarkakkiya ce. Lissala, domin yin sallah a wurin, wata yamun da yin taimawa. Kenan duk inda kake kawo yace ayyu ma rajulun min ummati ko adalakatuhu as-salah, kenan mutun daga cikin ummatan duk inda sallah ta iske shi to wannan kasan wurin wuri ne na sallah sai dai in mana kucin garke ne na rakun misali ko wani wuri ne wanda ake jimji da sauransu wurare wanda suke ba su da tsarki amma an ba wannan ba kenan kasa asalin ta ko tsarki gare ta ya baka kokon zo ka ce gashi sai ma ta ga mafi ka ce kai wani wuri ba ba sa in dai ba wani wuri wanda za'iri ne ga najasa kawai buga za ka yi kuma ka tashi kai sallah a wurin fa'ida ta shida anna kullu ardin salihatun li yutayammam minha kenan da kasa nagartatta ce kowace kasa nagartatta ce da mutum ya yi mamaki da ita in kasa ne rure ne tubus in mai tsakuwar tsakuwa ne in burji ne ma in bakar kasa ce in babarkiya ne komi kowace kasa abin da yake sama in dai ka taba kawai za ka yi a taimama da shi za ka taimama da shi fa'ida ta bakwai si'atu hadhihi shari'a wannan hadisi yana nuna mana yalwar wannan shari'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zo ita wa izami hada kuma wa azamati hada girman ta lida saboda haka ne ma ju'ilat aka sanya shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallama li tanzimi al'alam kullahu dan ta tsara duniya ga baki ne saboda shari'a ce wanda take babu wani wurin da ta bari ko ba ta yi bayani a kai komi ta yi bayani shi daki-daki a fuska mafi maslaha da ɗan adam idan saboda yalwar wannan shari'a ce ma Allah ta'ala ya sanya ta domin ta tsara rayuwar ɗan adam gaba ɗaya fi ibadatihi a cikin ibadodin shi ya babu wata ibada babu wani addini wanda ya tsara ibada wanda kullum bawa yana ta'allaka da ubangiji shi ga musulunci banda na filoni sallah kawai a wuni biyar da yanzu ka zo ɗaya da wanda shi sai sati zai shiga da ubangiji shi a ce ko wani shi sai sumbu wani hebi tunin ya larama kai a wunin ma ba su ɗaya ba su biyar banda na fila daga ba wani addini wanda ya tsara ibada wanda za ta ma'ana alaƙanta bawa da zungin shi kudu da kudu kamar musulunci ko ba wani addinin da ya zo da tsare-tsare na kyautata alaƙu da kankanin mutane kamar musulunci kenan addini ne ya zo don ya tsara duniya ta ɓangaren ibada haka nan mu'amalati kenan don ya tsara mu'amalar shi ɗan adam ke al-ikhtilafi amsalihi tare da sassabawan garuruwan duniya wa taba'udi aqalihi da kuma nisan wuraren babu wani wurin da face musulunci shi ya dace da wurin sai dai kawai mutane su biya amma tabbas kowane irin tsari suke yi suke bi a rayuwarsu da musulunci suka yi to da sai sun ga wannan musulunci ya limka wancan so biliyan kuma za su fahimci can da sun zalunci kansu sun ɓata lokacin su na haka kenan musulunci bai bar komai ba fa'ida ta takwas qawluhu fadar shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ayyuma rajul ai kana cikin hadisi yace kowane mutum kalmar rajul galiba ana amfani da ita gaba namiji ko yawa to anan ma yace la yuradu bihi jinsur rijal wa ni ba ana nufin jinsin maza ba kadai wa inna ma yuradu amsaluhu minan nisa'i aidan ma'ana wannan kalmar ta kunshi hatta shaqiqanmu shaqiqin dan adam mace su ma suna ciki kaga ce fa'il ma rajul ka ce namiji ne banda mata da maza da mata duk ɗaya an gane ko sai ce ne annan nisa shaqa'iqur rijal da mun so kaga ai mata shaqiqai ne na maza dole a yanzu a musulunce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ya kunshi maza da mata ana fahimta sai wanda aka ce maza ne kawai ko aka ce mata ne kawai to shikenan wanda ake kebance shi to wannan nashi amma an ba haka ba duk wata shari'a wani hukunci ya zo to ya kunshi mu ne ga baki daya fa'ida ta tara qala sana'ani imamu sana'ani yace inna ma khussa masafatu shahr kaga ya hadisin yake cewa wato ai an sanya tsoro ga makiyayin shi ko sai yake cewa masafata shahar tahiyar wata guda masiyata shahar mana tahiyar wata guda to cai wannan tahiyar wata guda da aka faɗa wai ba daga wata guda ba kuma gaban ba za su yi tsoro ba yace wannan innama khussa masafatu shahar duna masafatu ab'ad minhu li'annahu lam yakun bainahu wa baina man azhara al'adawata lahu akthar min dhalika domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan bayani duk wanda ya bayyana adawa ga manzo to babu wani wanda tsakankanin shi da shi wanda ya fi tahiyar wata guda sai sa aka ce wata guda amma a yanzu sai kai ma shekara guda kuma kaga wato wannan khisiyar ta shahi wani al'umma yanzu kaje musulmi bar gurbu bar babbin yanzu musulmi din da muke aiki wallahi da kafiri ke tsoron kamar ya mutu Allah wallahi kafire daga sun ji an ce ga waɗansu musulmai nan suna addini da ƙarshe kitabu wa sunna to wallahi kullum idan sun aka a tsoron da suke da kai wannan tahiyar shekara ba ka ce ko shekara biyu ko shekara uku ko shekara nawa kina wannan abin khasiyar ta tarsa hayya zuwa ga wannan mu'min in dai mutum zai musulunci gaske to wallahi kafire kullum tsoron ka yake har ya bar duniya da haka waɗannan su ne fa'idodi da kuma darussuka wanda suke cikin a wannan hadisi sai babu na gaba ko malai ce babul hayd babin da yake bayani game da abin da ya shahi haila haila wani abu ne wanda Allah ta'ala yake bance mata na ɗiyar adam babu wata ɗiya mace wanda take cikin yanayinta face tana yin wannan jini a lokacin da ta kai yanayi na balaga dan daga cikin alamun akwai zawon jinin al'ada alamar cewa wannan mace mana ta kai a lokacin daukan laifi wanda kuma duk abubuwa na shari'a ya hau kanta to wannan me yake bace ba mata marayi ko bakaki ko ɗan Afirka ko ɗan Azi ko ɗan Europe babu wata ɗiya mace a saman bayan duniya a ce tana wani in kuma ba ta yi shi to ana samun ɗaiɗaiku kuma ta waye ne kenan kamar haka wasu malamai suka ce shi wannan jini ba a ilga shi daga cikin cuta wani tsari ne wanda Allah ta'ala ya yi shi a ƙarƙashin shi kuma akwai hikimomi da dama to malike ce maka alhaibu shi dai wannan abin da ake kira da haila damu wani jini ne ja'alahu Allah ta'ala Allah ta'ala ya sanya shi min rahmatihi wa hikmatihi ya sanya shi ne saboda rahama shi Allah da jin kanshi ya sanya wannan jini fi rahimil mar'a a mahaifa ta ɗiya mace ghiza'a Allah ya sanya wannan jini abinci li janiniha ga ɗanta wanda yake cikinta yayin da ɗiya mace ta ɗauki ciki wannan jinin shi yake rikiɗa sai ya koma abinci na wannan jinjirin shi zai yi ta ci a tsawon wata tara har ya zo duniya fa'ida wada'at in kuma mace ta haifu ta hawwala ila laban wannan jini na al'ada shi yake rikiɗa shi ya koma madara ya koma nono ghiza'an litifliha dan ya kasance abinci ne ga ɗanta malice fa'ida kanat ghayru hamil da haka idan mace ba ta da ciki wala murdi ko ba mai shayarwa ba ce baraza za'idu minhu to sai shi wannan jinin kenan wanda yake daɗi a kan shi wanda ba ta bukatar shi kenan sai ya fita ya rika zuba fi awqatin ma'luma a waɗansu lokuta sanannu lida dan haka yanzu da yana wahala an tahida alhamilu aw almurdi yana da wahala mace mai ciki kaga ta yi haila kuma yana da wahala mace mai ma'ana mai shayarwa kaga tana jini in dai mutum tana samar da bi'atta to mace in tana da ciki ba ta jini saboda wannan jini shi yake koma abincin yaro haka in ta aihe yaro in dai tana shayarwa ba ta jini akwai matan da hesi shekara cir in dai suna shayarwa ba yanda za a yi jini yanzu amma yau in suka yaye shi ba a wata guda sai ta fara jini kuma wannan hikima ne Allah ta'ala wato ya samar da shi a ga dan adam shi yasa malamai suke cewa wato mutum dan adam ya kamata lokaci zuwa lokaci ya rika lissahin musamman irin waɗannan abubuwa kamar mutum ya rika jin cewa Allah ta'ala sababi ko kuma ma'ana abinda Allah ya halicce shi da shi ita ce nutfa ɗugumani ma'un muhi ala ruwa ne wanda yake raunanan ne mai rauni walakance wanda ba wani wannan yanshi to kowa kake wannan shi ne asalin kuma suka ce bayan ka yi ɗiba wannan jinin da ake fitar da shi kowane wata shi ne muka ci shi ne abincin ka tsawon wata tara kuma shi ne ka yi kashe da tsawon shekara biyu ka yi ɗaya ka da su ne zuwa da wani jini shi ne asalin shi yanzu yana da wani damar da zai rika wani jiji da kai da nuna cewa shi ka zane ni wane ne da haka dai wa ma'ana wannan shi ne hikimar Allah da rahama shi ya samar da wannan jinin ka jin da yake ya yi hidima wa ɗan adam to ya ta'allaku bi khurujihi ahkam shi wannan jinin wato wanda zai fito wanda yake zo wa mata a kowane wata yana rataye game da hutowar shi hukunce da dama fil ibadat a wajen ibadodi wa gairi da ruwan da Allah ta'ala ce wa yas'alunaka anil mahid ko kul huwa adhan ma'ana shi kazamta ne fa'tazilun nisaa fil mahid ku kaure cewa mata a yayin da suke jinin al'ada kenan wato shi wannan jinin fitowar shi yana da kunce-kunce game da kanta ita macen ko wasu kunce-kunce a kanta na ba za ta yi sallah ba za ta yi kaza za ta yi kaza za ta yi kaza in tana yin shiga yana za ta yi in ta kare ba za ta yi wanka waye kaga wani kunce-kunce kuma akwai wani kunce-kuncen da ya shahi shi mijinta ta yadda baya halitta ya zarke mata a matsayin miji ga mata da kuma hukunce-hukunce daga sun suna da yawa insha Allah za mu ji a cikin wannan babi malici alhadisu tasi'u wa thalathun hadisi na 39 an Aisha radiyallahu anha anna Fatimata binta Abi Ubaysh sa'alat an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qalat إني أستحاض فلا أطهر أفأدأ الصلاة قال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بحيضة فإذا أقبلت الحيض فاترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. Duka dai hadisan Bukhari na Muslim suka fitar da shi. Ita wannan ruwaya ta biyu Imam Bukhari ya fitar da ita. Hadisi daga ummuna Aisha, yadda Allah ta tabbata a gare ta, tace anna Fatima, lalle Fatima binta Abi Ubaysh, ma'ana yar Abi Ubaysh, sa'alat annabiya sallallahu alaihi wa sallama, ta tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama, fa qalat, sai tace inni ustahawu, tace ya annabin Allah, lalle ni ina zub da jini na rashin lafiya. Shine istihama, jini na rashin lafiya, wani bambancin shi da jinin haida, wani bambance-bambance suna da yawa, yanayin su kalansa ma ba daya bane, ma'ana iskansa ma ba daya bane. Shi kuma jini na al'ada kai ai zawa yake yanke gurgurin kwanakan da mace take, to amma jini na isti'adha, jini na rashin lafiya, shi mutu ba kai baya yanke kullum, kawai yake ta zawa. Ina wata gani na kenan, ta ce inni ustahadu, lalle ni ina zub da jini na rashin lafiya, fala athur, bana tsarkaka, ma'ana jini baya yanke ma kullum zawa yake. A fa'ada usalata, ta ce yanzu annabin Allah zan daina sallah kenan? Kenan tana kiyasin shi da jinin mai jinin al'ada ko? Tana shi jinin al'ada in ya zo ba a sallah, sai rage yanke za a yi wanka, in ya kuma sai a koma zuwa ka sallah. To ga shi wannan jinin shi yana ta zuba baya yankewa. A fa'ada usalata, shin yanzu zan bar sallah? Kwana sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata la, inna zaliki, yace kin ga wannan, malai ce zaliki bi kasril kafi khitaban lil mar'ati sa'ila, kenan yana magana ne ga ita macen, domin shi wannan isharar kaga ai zaqil, shi wannan kafi ne na damiri ne ko ba ka ba, sai a ce zalika, in mace ce a ce zaliki, in biyu ne a ce zalikuma, in maza ne da a ce zalikum ko ba ka ba, in mata ne da a ce zalikunna. To amma wasu ran kaga ai zalika ne ko, ni ma na rubuce a nawa a wasu ran zalika ne, amma a dabtin da malam yayi yace zaliki bi kasril kafi, sai yace khitaban lil mar'ati sa'ila, ma'ana sauran ana magana ne ga ita macen da take tambaya. Aka ce mata zaliki kin ga wannan, irqul ay wata jiziya ce, ma'ana irqul in fajara, wata jijiya ce wadda ta dare ta fashe, kama ja fihi da ruwayat, kamar yadda ya zo a cikin waɗansu daga cikin ruwayoyi, yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mata zaliki irqul in fajara, kin ga wannan jinin naki da yake ta zuba ya ki tsayawa, wata jijiya ce ta fashe ta dare. Wa yuqalu malai ce ana cewa li hada al-irq, sunan irq din kenan, sunan wannan jijiyar ana ce mata azil, sunan jijiyar da ta dare, wannan har sunan ta dare azil sunan shi. Wa huwa fi adna rahim, shi wannan jijiyar yana farkon mahaifa, shi ma daga mahaifa yake zama, amma shi daga farko ne, duna ƙa'arihi, ba'ana ba can cikin mahaifar bane, a daga baki baki. Sai ya ce wadamul hayl, amma shi jinin haila ya khuruju min ƙa'arir rahim, shi yana fitowa daga cikin can ƙoruruwan tsakiyar, can daga cikin mahaifar shi ke fitowa jinin mi na haila, amma jinin istihara shi yana fitowa ne daga bakin mahaifa. Na tangane yawa ke yace mata wannan zaliki irqul, ma'ana wannan wani wata jijiya ce wadda ta dare kenan baya halitta ke fasa sallah. Walakin yace mata da'i salata kibar sallah qadar al ayyam galgudan kwalikai allati kunti ta'idina fiha wanda kike haida ce, ma'ana wannan ga wanda take tsohuwa kenan ko wanda take dama ta saba yin haila, hailar tana tafiya a tsare sab kwana uku take duwata, hudu take duwata, biyar take duwata, akwai masu yin bakwai, bakwai ma take duwata ko shida, waɗansu nasu yana ragewa daga uku ne yana karuwa daga bakwai, gulgulun ne kowace mutum akwai da al'ada ta. To idan mace tana sama wannan tsari nata, to in wancan rashin lahiya ya zo mata na jini wanda baya yankewa sakamakon fashewar wannan jijiya, to yanzu yaya za ta yi, jini kullum yake zama kaga ai bayan da za ka kuma zauna kullum ba ka sana ko ba ka ba, to ya za ta yi? To shi ne ce mata to za ki bar sallah ne kwanakanki wanda ke kasance kina haila a ciki, in can da kayan wannan abin ya same ta, wannan ya same ta, uku take yi, to duk wata sai ta huda kwana uku shi ne biyu kwanakan hailanta, sauran sai ta yi wanka sai ta shiga bar ibadata. Ina ta gani da kenan, wato kowace mace da Allah ya tsara ta zaga tara da wannan kinta, wani lokaci haka kawai rashin lahiya ya zo mata, wani lokaci kuma da irin abubuwa na mu gaji a taɓo shi shaye-shaye da sauransu sai ga jini ya riki ya samu matsala. Wata abin da shaye ta wanda muka faɗa cewa mace idan tana da ciki ba ta jini, wannan ita ce ɗabi'a na riya da riya, idan tana shayarwa ba ta jini, to amma in tana wannan shaye-shaye ita za ka komo ta ya riki, saboda sinadaran abubuwa masu ba da sako komi an fidda shi daga tsarin shi, sai ga sakon suna zarwa suna cin karo da suna daga da ciki a jini, daga mace daga ta aiwu ta yada jinin biki ba a wata yada jini ya dawo, wata yana da ɗabi'a ta haka Allah ya ta samu, amma na jini ne ana kaɗan ne, to amma kuma su waɗanda masu shaye-shaye na gawa zai rike, to ma'ana ta kasance a ɗabi'ance ba ta sha komai ba jini kawai yanke mata, ko kuma da wajen shaye-shayen ne jini ya yanke, don yanzu babu abin da yake fama da shi kamar wannan, daga mace jini haila tana mata wasa, wata ta zo ta yanke ta yi kaza, wata kuma ta fara gawa ma yanke tsayawa duk dai sakamakon wannan shaye-shaye. To almuhim shi dai jinin ma'ana da ya zo ya yankewa a rashin lahiya ne, ke kika ko rashin lahiya ke ka sha komi ne ne, shi dai hukuncin shi in dai can da kina yin jini kafin a samu wannan matsalar, to kawai kwanakan jinin ki za ki yi, kwana uku ne hudu ne sai ki ware su, idan suka zo ba ki yi ba ki sama mijin ki ba zai biyo wajen ki ba. Wannan kuma idan jinin an kasa bambancewa, tunda wannan ana iya bambancewa, ita tana iya ganewa wannan jinin yanzu jinin biki jinin kai al'ada ne, kuma yana ƙara saboda shi jinin damun ne ya uraf, ana gane shi da kabrin shi da kuma odar shi da warin shi daban yake da sauran jini, shi jini adi za ka jini na zawa haka kawai kalar shi ma, amma shi wancan baki-baki ne suna iya ganewa, to in tana iya ganewa to wannan za ta yi amfani da kanan kawai, ko da wanda ta saba ce tana yana yiwuwa ya canza, tana haka ma yana yiwuwa tana iya karawa tana iya rage, kinan za ta yi aiki da jinin kenan tunda in tana gane shi, in ba ta gane shi tana da kwanakai sai ta yi mi sai ta yi aiki da kwanakanta, in kuma ba ta gane shi kuma farkon wara wannan kawai ta jini al'ada da ya zo mata ma da yake ce ko yake tsayawa, to ya zama hanta ne ba ma kwadon mace an ba mu cewa sai ta ga ɗan uwanta ya yi ta da kanta kwana nawa suke a nan hanta ya tafi ta ɗauka an kwana uku suke hanta ko mahaifiyarta ma nawa take misali. kenan da wannan ne za a yi to shine ne manzo ce mata walakin sai dai da is salata kibar sallah qadar al ayyam allati kunti ta'idin biha gulgudan kwanakan da kike yin haila a ciki summa tasil sana idan kika fada wannan kwanaka uku ne ko hudu ne yanzu sai ki wanka wa salli sai ki sallah a cikin wata ruwaya yace mata walaysat bil haidha wannan ba haila ce wannan jinin yana tazawa yake tsayawa ba jinin al'ada ba fa idza aqbalatil haidha idan hailar ta fuskanto ma'ana tazo to fa turki salata kibar sallah fa idza dhahaba qadaruha idan gulgudan kwanikan hailanki ya tafi faghsili anki dama to ki wanke wannan jinin kuma ki wanka wa salli sai ki sallah mallan ce ma yukhadhu min alhadith abubuwan da za a faɗa da su a cikin wannan hadisi abu na farko shine alfarqu baina damin istihada wa baina damin hayd a hadisin akwai wato bambancewa a hukumce a addinin ta tsakankanin jini na rashin lafiya da kuma jini na al'ada fadamul istihada jinin rashin lafiya huwa muqbaqun fi zawaiki baya yankewa wa amma damul hayd amma jini na haila falahu waqtun khas yana da lokaci ke wuce fa'ida ta biyu anna damul istihada jinin rashin lafiya la yamna'u min as-salati wa sa'iri ibadat jinin rashin lafiya baya hana yin sallah da sauran ibadodin da aka hana mai jinin al'ada ta yi to in dai jini ne rashin lafiya wanda baya hana ko mi za ta fa'ida ta uku anna damal hayd jini na haila yamna'u min as-sala yana hana sallah min ghairi qada'iha ko ba tare da sai an rama sallah idan mace tana jini kwanakan da tayi babu rankon sallah wa dhakara ibnu daqiq al-'id ya ambata anna dhalika kal mujma'u alayhi min al-khalaf wa sallah mana wannan hukuncin an yi ijma'i akan malan farko da karshe cewa idan mace tana jinin al'ada to sallolin da ta bari ba ta rama illa al-kharaj fi kharaj ma tsananin addini su sai a rama sallah su kharijawa in mace ta yi jinin al'ada in ta kare sai an rama sallolin fa'ida ta hudu anna al-mustahada macen da take da jinin rashin lafiya allati ta'rifu qadara 'adat hayya ta san gulgudan kwanakan hailanta tasibu wa wannan za ta yi wannan za ta rike ba za ta yi sallah ba summa taghtasil ba'da qidaiha sannan bayan kariyan kwanakan sai ta yi wanka li taquma ayyama tuhriha bil ibada domin dan ta tashi da yin ibada a kwanakan tsarkinta allati tatajannabuha al-a'id wanda mai Allah take ke mana ne san ta wadannan ibadodin to ita ce ta yusu ina ta gani fa'ida ta biyar anna ad-dama najisun yajibu ghasluhu shi jini na al'ada jini ne na najasa wajibi ne a wanke shi nashidda annahu la yajibu ala al-mustahara ba wajibi bane ga macen da take da jini na rashin lafiya ikrarul ghusl tamimi ta wanka ne kulli waqti salati ga dukkan lokacin cikin sallah ba wajibi bane sai ta meme wanka wannan wankan ɗaya da tai lokacin da take kwanta da san kare sai dai wanka ko to ta tsaka wannan jini da yake zuwa kuka ce ba haila bane to kowane lokacin sallah in yayi ba wajibi bane sai wanka amma wajibi ne sai a wanka za ta yi a wanka ga kowace sallah ina tsaka fa'ida na bakwai ibnu daqiq al-'id yake fada wa dashi faghsili anki dama wa salli. A hadisi yace ki wanke jini ki sallah ko yace to wannan wani a zahiri sai ga cewa kuma akwai iskar daga ta wanke jini kai sallah yace abin da ke nihi a ai tayi wanka tunda ai akwai wasa da zanda suke cewa faghsili anki dama ko ba haka ba dan haka kenan sai tayi wankan ne sai ta wanke inda jinin ya taba ne sai ta yi sallah. Wannan shine hadisi na farko a cikin wannan babu kuma lokacin nan yayi insha Allah sauran bayanai da kuma hujjoji game da wannan insha Allah zai zo a darasi na gaba. Muna fata mun ka faɗa daidai. Allah ta'ala ya ba mu ladan kuma da ku kai Allah ya gafarta mana. Subhanakallahu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.